الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تقال تبتا الله سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da karatun mu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafin mu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imam أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكراتو وانده قباتا دتي مقوان الله سبحانه وتعالى من تتونا أكم متاشير مغانا الدمالا يتتونا كان أبن ديشا في استقبال الكعبة فسكنتر كعبة لوغة چندمي صلى ذي فعل صلى وانده باين an istiqbalul qibla abin da zai biyo baya shine alqiyam tsayuwa to shine mallan yayi mana matashiyar magana akan abin da ya shafi alqiyam a karatun mu da yau qala al musannifu rahimahullahu ta'ala alqiyam wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqifu fiha qa'iman بالفرض والتطوع اعتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين القيام سيوا اتكن صلى وتو كمر يدا وند باون الله مسلمي وند يكي ده ايكو اكن يي صلى اسي تو واجبي ني اكن شي فرلا جي daga cikin farulloli na sallah rukuni ne daga cikin rukunai na sallah tsayuwa saboda karatun Fatiha kamar yanda muka doka a cikin wato littafin Ishmawi kafin sa mun doke shi a cikin littafin Akhbari mala yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya kifu fiha yana tsayawa a cikin sallah qa'iman a tsaye ciccir fil fardi a cikin sallah wanda take ta farilla sallolin nan da lokuta biyar as-subahi az-zuhur la'asr maghriba isha'i wat-tatawwu'i sannan kuma da kuma sallah wanda take ta sawa kai sallah wanda take ta tatawwu'i ta nafila wanda bawon Allah musulmi idan yayi ta zai kara samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadith abu huraira yace Allah tabaaraka wa ta'ala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu ayyuki alayhi salatu wassalam yace Allah tabaaraka wa ta'ala yace bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci na zuwa gare ni yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata nafilfili har sai na so shi to farulloli ba ibadar da bawa zai aikata wanda tafi soyuwa a wajen Allah sama da bawa ya aikata abinda Allah ya wajabta mishi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayya alayhi bawa na be ne bu kusanci na ba ta hanyar aikata wani abu daga cikin ayyuka na alkhairi sama da abin da na farzanta mishi, wanda shine mafi soyuwa zuwa gare ni sama da abin da na farzanta a kai shi. To bayan farilla ko wata ibada za mu ga cewa bayan ta farillar ta akwai ta nafila, bayan ta farillar akwai ta nafila. I'timaran bi qawlihi ta'ala, saboda bin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa qumu lillahi qanitina, ku tsaya domin Allah subhanahu wa ta'ala, qanitina kuna masu biyayya ga Allah. Qanitina al-qunut ya zo shi a cikin al-Qur'ani a gurare ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba, ya zo shi a gurare da dama. Waɗansu guraren suna ɗauke da ma'anar qanitina, ma'ana ba'iina kenan. Ku tsaya domin Allah subhanahu wa ta'ala, qanitina kuna masu biyayya ga Allah. To waɗansu kuma daga cikin malamai suna fassara qanitina wato sakitina. Wa qumu lillahi qanitina, ku tsaya domin Allah kuna masu yin kawaici, kamar yadda hadisin Zaid ibn Arqam wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka. Ce a farkon musulunci mun kasance muna yin hira a cikin sallah, mutum yana yi wa abokinsa hira yana jefan shi a cikin sallah, hatta nazalat hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa limuslimin wa nuhina anil kalam. Sai waɗansu daga cikin malamai suka fassara qanitina ana nufin kuna masu kawaici, kuna masu yin shiru. Mun gane da kyau. Wa amma fi safar, amma a cikin halin bulaguro, fa kana yusalli nafilata ala rahilatihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallah ta nafila a saman abun hawansa. Wato kamar yadda a karatu wanda ya gabata mun tattauna akan hadithin Abdullahi dan Umar, wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi, sannan kuma mun tattauna akan hadithin Anas dan Malik wanda al-Imam Abu Dawud da waɗansu daga cikin malaman sunna sun fitar da hadithin shi a cikin littattafansu game da abin da ya shafi sallah ta nafila a saman abin hawa a cikin halin bulaguro, lokacin da mai sallah zai fara zai iya fuskantar da ita alƙibla, sannan kuma ya ci gaba da inda yake nufi, ko kuma ya ki fuskantar da ita alƙibla ya yi ta sallasha inda ya ga dama, kamar yadda muka ɗauki hadisin Abdullahi dan Umar, kamar yadda albanin duka ya kawo su guda biyu. وَسَنَّ لِأُمَّتِهِ أَنْ يُصَلُّوا فِي الْخَوْفِ الشَّدِيدِ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكُبَانًا كَمَا تَقَدَّمْ. وَسَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, جَكَادًا أَلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سُنَّنْ تَوَى الْأُمَّسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي الْخَوْفِ الشَّدِيدِ, سي صلى أهلٌ صورو واند يكي ميساناني, إذن أنا أتكي صورو واند يكي ميساناني an kasa ganewa wancan wani ne, wancan wani ne, kowa yanzu ba wai zancan ta wani kake ba ko ku yi hira da shi, ana neman kai, in ana ta kai ba a ta kaya. To a cikin halin tsoro wanda yake mai tsanani, to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sunnanta wa al'umma shi su yi sallah ala aqdamihim, akan digadigansu, akan ƙafafuwansu, wato suna tafiya ne, suna gaba-gaba ne ko suna da baya da baya ne, da takobi a hannunsu yana da jini ko ba shi da, wannan duka ma'afuwun anu, an yi rangwame kamar yadda sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta yi bayanin hakan dalla-dalla. Hadithin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya yi bayani akan hakan din. Auru kubanan, ko kuma su yi sallar suna haya a saman abun hawa, tuman da yake haya a saman dokin shi, suna tare da abokin adawa, suna ta hamayya, to zai ta gaba da zai ci gaba da yin sallarsa kama ta kaddama, kamar yadda abin ya gabata a baya. Ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya kawo shi muka ce wani gurin manfara da bihi al-Bukhari ne, amma laysa muttafaqan, ba Bukhari da Muslim suka hadu akan fitar da shi duka ba, asalin shi muttafaqun alaihi ne, amma mustaqbil al-qibla aw ghayra mustaqbil ya, wannan min manfarar da bihi al-Bukhari, babu shi cikin sahih Muslim. Na'am. Wa zalika qawluhu ta'ala, Malam yace wannan kuma shine fadar Allah tabaraka wa ta'ala, shine yin aiki da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace hafizu ala salawati. Allah tabaraka wa ta'ala yace ku yi haba haba ala salawati akan sallolin nan na lokuta guda biyar, ku yi haba haba akan su ta hanyar kiyaye su da dawwama akan yin su akan lokutan su. Wassalatul wusta, sannan kuma ku yi haba haba akan sallah wanda take mafificiya. As-salatul wusta zance mafi inganci cikin zantuka na malamai kusan maganganu har guda goma ita ce as-salatul wusta, ita ce salatul asri, kamar yadda ma'aice sallallahu alaihi wa sallam yayi baki da wasali a cikin sahihul bukhari da muslim hadithu Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Ali ibn Abi Talib yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala yawmal khandaqi habasuna an salatil wusta, habasuna an salatil wusta, wa fi riwayatin walil bukhari wa hiya wa lahumu salatul asri hatta ghabati ash-shams mala Allahu quburahum wa buyutahum aw ajwafahum nara. To wannan hadisin na Ali ibn Abi Talib yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ranar da ana cikin gwagwarmaya ta haka gwalalo wanda zai kewaye Madina, saboda Salmanul Farisi Allah ya kare yadda da shi, daya daga cikin sahabbai na ma'aiki, lokacin da labari ya iso wa ma'aiki cewa to ha mushrikai suna nan sun zamanto tsintsiya madaurin ki daya, za su kawo Madina hari su gama da ita, saboda nan ce sharakwata ta musulmi ga baki dai a wannan lokaci. To in suka zo suka gaba da Madina ba inda kuma musulunci za a ji doriyarsa. To a lokacin musulmai adadinsu ba shi da yawa wanda zai iya tunkarar mushrikai, ta fuskar adadi mushrikai sun fi yawa. To bazala sai ne mushawara wajen sahabban shi. To Salmanul Farisi sai ya ce to mu a can yankin mu idan waɗansu mutane za su kawo mana hari wanda kuma muna jin tsoron kawo farmakinsu, muna yin katon gwalalo wanda dokinsu in ya zo da tsalle ba zai iya burowa ya tsallake doki, ya tsallake wannan gurin ba, ya tsallake ramin ba. Su kuma ba za su sauka ba su bar da wakansu a nan su ce su shigo, in suka ce za su yaka sai mu gama da su. To in aka yaka zai ce, ya ce to wannan dabara ce wanda ni nake ga in muka yi ta za mu zauna lafiya. Allah ya ce an gama. Mutum goma goma ake ba su guri, daga guri kaza zuwa guri kaza, ku za ku yi katar rami, ku yi shi mai zurfi yadda dawakan ba za su iya shiga kai tsaye ba, in suka ce su dira to za su kari. Mun gane da kyau. To ana cikin wannan aikin, cikin ɗaya daga cikin kwanakin wannan aikin da aka yi, wato an ɗauki lokaci mai tsoho ana aikin, saboda kusan ma'aiki ya ɗauki kwana uku bai ci abinci ba. Jabir ɗan Abdullahi ya ce na ga yadda ma'aiki ya ɗaura dutse a cikin shi saboda yunwa. To ana cikin wannan wani lokacin rana ta zo daf za ta fada ko wanda Allah bai yi la'asar ba. Ga Umar ɗan Khattab shi ya yi la'asar amma daf da rana za ta fada, ya zo yana ta zagin Qurayshawa, yana ta zagin mushrikai. Sun buku fara Qurayshi ya ce ya Rasulullah wallahi ba kirtu usalli al'asr hatta kadati shamsu taghrib. Ce to kai kai sallar ma, ce ni wallahi ba sallaituha. Ce ni sallar ma bin yi ba. To bazan Allah ya ce habasuna an salatul wusta, wato waɗannan mutane mushrikai sun tsare mu ga barin yin sallah wanda take mafificiya, ita ce sallar la'asar hadda rana ta fada. Mun gane da kyau. A kuma hadithin Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin sahihu Muslim, habasal mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an salatul asri hatta hamarrat ash-shamsu aw isfarrat. Ga hadithin Maula Aisha Abu Yunus wanda shi ma yana cikin sahihu Muslim, yace amaratni Aisha radiyallahu ta'ala anha an aktuba laha mushafan qalat fa idha balaghta hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta fa athinni falamma balagtuha athantuha fa amlat alayya hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa salati al-asri wa qumu lillahi qanitin. Fa qalat Aisha sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuma ya tabbata a cikin sahihu Muslim hadithin Al-Bara ibn Azib, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yace nazalat hadhihi al-ayatu hafizu ala as-salawati wa salati al-asri faqara'naha ma sha Allah thumma nasakhaha Allahu ta'ala fanazalat hafizu ala as-salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Wato al-Imam al-Qurtubi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa al-Jami'u li ahkami al-Qur'an ya kawo maganganu kusan guda 10 na malamai ka abin da ya shafi wace ce ake nufi da as-salatul wusta cikin waɗannan sallolin. Akwai waɗanda suke ganin az-zuhr ce, akwai waɗanda suke ganin la'asr ce, akwai waɗanda suke ganin magruba ce, akwai waɗanda suke ganin isha'i ce, akwai waɗanda suke ganin as-subahi ce, akwai wanda suke ganin cewa jami'u salawat dinnan sune as-salatul wusta da mun gane da cewa akwai wanda suke ganin sallar as-subahi ce, akwai wanda suke ganin as-subah da la'asr sune as-salatul wusta, akwai wanda suke ganin cewa sallar juma'a ce. To kusan maganganu 10 ya kawo da hujjar kowanne. To amma dai ala kulli halin hujjar da tafi kowace karfi ita ce hujjar da ma'aike alaihi salatu wassalam wato yayi bayani akan ta, ita ce hujjar sallar la'asr, ita ce as-salatul wusta. To an ambace ta da as-salatul wusta saboda ita kusan lokacin da ake yin ta lokaci ne na hada-hada, lokaci ne na hada-hada, mutumin da ya bude shago a wannan lokacin a lokacin tsakiyar ciniki ne. In aka ce ya rufe ya tafi Allah zai ce to yanzu hori zai iya zawa kai tsaye ya ce mun cinikin miliyan guda, a miliyan din nan zan iya samu jika 30. To inda tafi masallaci din nan ba lalle bane inda je ni malam din ma sai ya ce in bashi wani abu a gani zai rago ba ga ruwa da yi ba. To sai ya dubara da ya ce kai bari in zama na a cikin masallaci. To amma in ya tana hafizu ala salawati wa salatul wusta jika 30 din nan da za ta samu ba za ta iya mai maganin lahira ba. Ya ce to bari a rufe gwada an je ko dala 100 ce amma malam din mun gane da kyau yawwa. وقوموا لله قانتين الله تبارك وتعالى يتي وقوموا لله كسيا دوم الله سبحانه وتعالى قانتين حالن كسانچورku kuna masu biyayya ga Allah ta'ala din a cikin sallah. Fa in khiftum idan kun ji tsoron tunkarowar abokanan adawa idan kuka shiga cikin sallah din to farijalan ku yi sallar kuna tafiya da kafafunku aw rukbanan ko kuma kuna tafiya a saman abun hawa, kuna tafiya akan kafafunku ko kuma kuna tafiya a saman abun hawa to babu laifi ku yi sallar haka nan. Fa idza amintum amma idan ya zamanto wannan tsoro ya kau kun samu aminci ba kwa jin tsoron tunkarowar abokanan adawa fadhkurullaha to ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna kamar yadda ya sanar da ku abinda da ku sani ba. Wato ku tsaya kuma ku yi sallah irin yanda kuke yin ta ta lokacin zama a gida, wato lokacin da al-khawf ya tafi. Wa idza zala al-khawf to yanzu a wannan lokacin kuma za a yi sallah ce irin ta gida irin yanda aka saba yi da nutsuwa da ruku'u da sujada da komai, saboda dama halin da aka bada na mutum ya yi sallah da imai a cikin halin bulaguro a lokacin tsoro ko kuma a cikin halin zama a gida a lokacin tsoro saboda wannan tsoron ne. To al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman, mun gane da kyau hukunci yana kewayawa ne tare da illarsa, samuwar hukuncin da kuma rashin sa. Lokacin da wannan illa din ta kau to shi ma wannan hukunci din ya kau, amma lokacin da akwai illan nan to kuma hukuncin yana nan shi ma. Wa salla fi mardi mautihi jalisan wa salla sallallahu alaihi wa sallam, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi salla jalisan a zaune fi mardi mautihi a rashin lafiyar da daga ita bai tashi ba, a rashin lafiyar da ya kwanta ta zamanto ita ce rashin lafiyarsa ta ajali. To ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi sallah a zaune. Wato hadithin da ya tabbatar da haka al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi ta hanyar hadithin na Aisha radiyallahu anha, haka Muslim ya fitar da shi ta hanyar hadithin na Aisha, haka nan kuma al-Imam Tirmidhi da al-Imam Ahmad sun fitar da shi. Wa salla hakadhalika marratan ukhra qabla hadhihi hina ishtaka, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi salla a zaune kamar haka marratan ukhra a wani lokacin na daban qabla hadhihi kafin rashin lafiyar sa ta rasuwa hina shtaka lokacin da ya kamu da rashin lafiya ishtaka ma'ana hina marida lokacin da ya kamu da rashin lafiya ana Aisha radiyallahu anha tace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi baitihi wa huwa shakin fasalla jalisan fasalla wara'ahu qawmun qiyaman fa ashara ilayhim an yajlisu falamma sarafa qala inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi ila akhir al-hadith magane da kyau ana Aisha tace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi salla a cikin gidansa wa huwa shakin alhali baya da lafiya wa huwa mariyyun kenan to ana yace ishtaka wa sallan nasu wara'ahu qiyaman sai sahabbai nashi wadanda suka zo gaishe shi a wannan lokacin sai suka yi salla a bayan shi su kuma sai suka tsaya kiƙam kiƙam shi a zaune su kuma a tsaye fa ashara ilaihim an yajlisu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi musu nuni da hannu akan cewa su zauna su yi sallar a zaune tunda dai har limamin da zai jagorance su sallah ba shi da ikon da zai yi ta tsaye to sallar su tabi'a ce ga sallar limami da haka ya zama to wajibi su ba su zauna fajalasu sai suka zauna falamma sarafa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya gaba wannan sallah ya juyo wajensu qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace in kirtum anifan lataf'aluna fi'la farisa warrum ce lalle da sun nan kun kusa ku yi irin yanda mutanen Faris da Rum suke yi wa shugabanninsu in kirtum in dinna mukhaffafatun min athqila ce wasum wa damiru shani ma'ana innahu haqiqa yadda lamarin yake kirtum anifan kun kusa dazu dazun nan kun kusa la taf'aluna fi'l farisa war rum lalle ku yi aiki irin aiki na mutanen Faris da Rum yanda mutanen Faris da Rum suke yi wa shugabanninsu Farisa a wancan lokacin mushrikai ne mutanen Rum a wancan lokacin su kuma ahlul kitabi ne to irin yanda suke yi wa shugabanninsu kuma haka kuka sauku da kowannan al'ada dan Allah ya ce qumuna ala mulukihim wa hum qu'udun suna tsayawa akan shugabanninsu su kuma shugabannin suna zaune za ka ga shugaba a zaune ga sojoji a baya sun kewaye shi to kun kusan irin haka ni ina zaune ku zo ku tsaya kika ba kaina fala taf'alu kada ku sake yin haka ba a yin haka to wannan riwaya din zamu ga in muka sauka kasa Albaniya ce Al-Bukhari wa Muslim hu mukharrajun fi kitabi Irwa'il Ghalil tat al-hadith 394 wato wannan hadisi yace Bukhari da Muslim suka fitar da shi to yanda yake in kirtum anifan la taf'aluna fi ila Faris wa Rum yaqumuna ala muluki wa hum qu'udun fala taf'alu wannan riwaya ta Jabir da Abdullah yace hadith yana cikin sahih Muslim babu shi a cikin sahih Bukhari amma asalin hadithin akwai shi a cikin sahih Bukhari ta hanyar Anas bin Malik da Abu Huraira da Aisha radiyallahu anhum wanda shi kuma a can dukkanin su a hadisan nasu guda uku babu in kirtum arifan la taf'aluna fi la Faris wa hu yawa wajen abin da ya shafi fa ashara ilaihim an yajlisu wannan akwai shi a cikin hadisin Abu Huraira akwai shi a cikin hadisin Anas bin Malik akwai shi a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anhum to yanda yake kuma hadisin Jabir bin Abdullah a cikin Muslim fala taf'alu itammu bi a'immatikum wato ku yi koyi da shugabanninku da limammanku in salla qa'iman fa sallu qiyaman wa in salla jalisan fa sallu julusan ajma'un aw fa in salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un inda tunda nan ya ka julusar ko nan julusan nasu ne na duka to yanda yake kenan cikin sahih Muslim to inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi ma'aiki alaihi salatu wassalam yace sanin dai kadai an sanya limami a matsayin limami ne gare ku domin a yi koyi da shi bada inna ma ju'ila al-imamu imaman liyutamma bihi sanin dai an sanya limami a matsayin limami a gare ku domin a dinga yin koyi da shi. Ba wai an saka shi bane ya zama to limamin ku, ku ku yanda kuke so shi yayi yanda yake so. Dan haka a cikin riwaya ta Bukhari da Muslim ta Aisha manzo Allah ya ce fala takhtalifu alayhi, kada ku saba wa limamin ku. Fa idza raka'a farka'u, idan limami yayi ruku'u to kuma ku tafi ku yi ruku'u. Wato wannan fa'un saboda al'adafu bil wabi bil fa'ida ma yadullu ala tartibi ma at-ta'qib, idan limami yayi ruku'u to kai tsaye kuma ku tafi ku yi ruku'u. Kada ka tsaya ka ce to ai kai baka gama karatu ba, ko ka tsaya wani shangararin ka. Wa idza rafa'a farfa'u, idan limami ya dago daga ruku'u ko daga sujada to kuma ku dago daga ruku'u ko kuma ku dago daga sujada. Wato lokacin da limami ya dago daga wani rukuni daga cikin rukunai na sallah, to ba za ka ce ba kai baka gama ba addu'arka, ka ce limami ya maka gaugawa, akwai abin da kake roko, ka saba sai ka roka sau uku, to ka yi biyu yanzu dole sai ka cika na uku. Ba kai bane shugaba yanzu a wannan gurin, hakuri za ka yi salatuka tabi'a tabi'a li salatil imami. Wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un, idan limami ya yi sallah a zaune to kuma ku yi sallah a zaune gabaki ɗayanku. Mun gane da kyau, lokacin da wata matsala ta girma wa limami ta dalilin haka hali ya yi sallah a zaune, to kuma ku yi sallah a zaune gabaki ɗayanku. To wannan sai zaman to malaman fiqh wato sun yi saɓani akan wannan matsala ɗin ta idan limami ba shi da lafiya, saboda rashin lafiyar shi ta sa zai yi sallah a zaune. Shin ma mu masu lafiya za su zauna su yi sallah a zaune a bayan shi, ko kuma a'a za su yi ta a tsaye ne, saboda su Allah ya ba su damar yin sallah ɗin a tsaye? To waɗansu suka ce wannan hadisi na Anas ibn Malik da na Abu Huraida da na Aisha da na Jabir ibn Abdullah yana nuni akan cewa lalle komai yanda kake jin ƙarfi a jikinka za ka zauna ne ka bi limami. Mun gane da kyau. To akwai hadisin Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud wanda yana cikin Bukhari da Muslim, wanda shi ma ya zo ya tambayi na Aisha game da rashin lafiya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rashin lafiya tashi kamar yadda na Aisha ta faɗa wa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, tace ma'aiki ya kamu da rashin lafiya wata rana ba a yi sallar isha'i ba ta ƙarshe. Sallar isha'i dai wanda muke ce mata isha'i, saboda can magriba ma wani lokacin suna ce mata isha'i, to suna bambancewa isha'i da magriba su ce mata isha'i ta ƙarshe. Bazala ya ce mutane sun yi sallah suka ce a ya Rasulullah ai jiranka suke sun yi abin da baka ce su yi ba, ya ce to ku kai min ruwa ban ɗaki cikin daro. A kai mai ruwa, to bayan ya tafi ya yi wanka sai ya tashi dai motsa, to sai ya faɗi ya suma. Can da aka ji mahallo ya dawo cikin hayyacin shi, ya ce a sallan nasu mutane sun yi sallah? Da Aisha ta ce baka ce la hum yantazirunaka ya Rasulullah, jiranka suke ya baya. Ce Allah ya ce ba'u liman fil mikhdab, ku kai mun ruwa a cikin yan tankare sha, ku zuba mun ruwa a cikin yan tankare sha. Aisha ta ce fa fa'alla faghtasala fadhahaba yanu'a fa ughniya alayhi thumma afaqa faqala a sallan nasu, sai da ya haka sau uku. Daga ƙarshe mutane suna jiran ma'aiki ya tafi a yi sallar isha'i, to sai ya ce a je a cewa Abubakar ya yi sallah. Aisha ta ce na ce ya Rasulullah inna Abubakar idza qama maqamaka lam yusmi an-nas min al-bukai, Abubakar mutum ne wanda zuciyar shi mai kalailaici, in ya je ya ce zai yi wa mutane limanci ya tsaya a gurin ka ko yake ganin cewa wannan gurin ka ne, kuma ba wai saboda tafiya bace kai zai wuce mutane, rashin lafiya ce ba zai iya karatu ba, kuka kawai zai yi ta yi, mutane din su ya huta da garinsu. Don haka famur umara fali salli, a ce Umar mai kwarin zuciya ya tafi ya yi musu sallah. Zala ce ki muru Abubakar fali salli bin nas. Aisha naga ta ce naga manzon Allah salama ya jajirce a kan abu, sai na samu diyar Umar na Hafsa, ta ce mata kuli inna Abubakar idza qama fi maqamika lam yusmi an-nas min al-bukai famur umar fali salli. Ta Hafsa ina neman alfarma daya, ta ce to faɗi, ta ce ki je ki ce wa ma'aiki dan can Abubakar ya yi wa mutane limanci ba zai iya bai, mahaifinki shi yafi dacewa da yiwa mutane limanci. Tace an gama, taje ta gaya mishi, ce a'a inna kunna la antunna sawahiba yusufa muru ababakar falyusalli bin nas. Na Hafsa a cikin ruwaya ta Bukhari take cewa Aisha ba kuntu li usiba minki khaira. Ke dai kika sani abu, to daga ƙarshe sai an gaya mun magana da bana ji daɗi ba. Mun gane da kyau. To aka je aka ce Abubakar yayi wa ma'aiki, ma'aiki ya ce yayi sallah. To Abubakar shi ma sai ya ce Umar tashi kai wa mutane sallah, ce a'a anta a haƙu. Kai aka turo ba ni aka ce in yi ba. Kai ka fi dacewa da kai. To a cikin wannan wata rana cikin ranakin da ma'aiki ba shi da lafiya, Abbas ibn Abdul Muttalib da Ali ibn Abi Talib sun fito da shi, sun shiga kafaɗin shi. Da aka kawo shi ana cikin sallah, lokacin Abubakar yana sallah. Lokacin da ya gani sai ya dan so ya dan ja baya, manzo Allah ya ce mishi a, ya ce ajlisani ila janbihi, ku ajiye ni a gefen shi. Sai aka ajiye shi a gefen Abubakar. To a lokacin sai ya zamanto Abubakar sai ya koma ladan, manzo Allah ya koma limami. Shi a zaune wa Abubakar yusmi'un nasa takbira. Mun gane da kyau, Abubakar yana jiyar da mutane kabbaran limami din. Lokacin saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam muryar shi bata fitowa, sai Abubakar ya zamanto idan ma'aiki ya ce Allahu akbar, saboda muryar shi a ƙasa take sosai, to shi Abubakar sai ya daga muryar shi ce Allahu akbar, saboda ɗan baya su ji. To a wannan lokacin da ana cikin wannan dai gwagwarmaya din ta rashin lafiyar ma'aiki, to a wannan lokacin kuma aka yi wannan sallah din. Sai zamanto waɗansu suna ganin cewa wannan al'amari na cewa idan limami ya yi sallah a zaune, shi wannan tun a lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ɗan ƙarfin shi ne a jikin shi ya faɗa haka. Ita kuma waccan ita ce sunna ta kusan ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa, wanda bayan an yi wannan ba a ɗauki lokaci ba kuma ya rasu. Saboda Nana Aisha radiyallahu anha bayan wannan hadisi ɗin take cewa ma hamalani ala kasratin muraja'ati, ba komai yasa ni bana so a ce ya ce babana ya tafi ya yi limanci ba, illa annahu lam yakafi qalbi an yuhibba an-nasu rajulan ba'dahu qama maqamahu abada. Tace ban taba tunanin cewa mutane za su so mutumin da ya zama shine khalifan ma'aiki ba, saboda ina jin tsoron a ce idan Abubakar shine ya hau kujerar ma'aiki a ce to da shi aka hada baki aka kashe shi. Tace to wannan shi yasa din dai nayi yanda dai kawai dai a ce abu ya sauka da kan mahaifina, saboda dabda rasuwar ma'aiki ne aka yi hakan nan. Mun gane da kyau, shi yasa waɗansu daga cikin malaman fiqh suna ganin cewa idan larura ta bada limami ya salla a zaune, shi kare ne yake da larura. To tunda ku ba ku da wannan larura ɗin ba za ku yi salla a zaune ba, hakanan kawai ku sha banza ku huta. To amma waɗansu suna ganin cewa ku ma wannan sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum, sadaqa ce Allah ya muku, to faqbalu sadaqatahu, ku amshi sadaqar da Allah ya muku da hannu biyu. Mun gane da kyau. Barakallahu fikum wa yassara umurakum. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi ta hanyar Anas dan Malik da Abu Huraira da Aisha, amma ta hanyar Jabir dan Abdullah wajen inkirtum anifan babu shi cikin Sahih al-Bukhari kamar yadda muka faɗa da su. Na'am. Salatul mariyid jalisan. Sallar mutumin da baya da lafiya yayi ta a zaune. Al-mariyid wato mara lafiya, wanda rashin lafiya zai tsananta a gare shi idan ya ce ya yi sallar a zaune a tsaye, amma in ya kallafa wa kanshi zai iya yin ta a tsayen. Wa qala Imran ibn Husayn radiyallahu anhu. Imran ibn Husayn, Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa, ya ce kana tibi bawasir, wato Basir ya dame ni, ce ina da akwai matsalar Basir, zafi ya yi min yawa hatta dalilin haka ya fitar min da Basir. Mun gane Basir wannan ba Hausa ba ce, Larabci ne. Muka dan ciro sai muka dan yi mai kuskure ba, saboda mu lokacin kalmomin namu wani lokacin Arusu ne muke. Yanzu in Larabawa suka ce sun kwace kalmar Basir daga wajen mu, to kuma mu san yadda za mu karanta. Saboda bawasir jam'i ne na Basur. To mu ina gani ai da Hausa ma Basur ake ce mu shi ko? Yawwa, to Larabci ne. Eh, ba Hausa ba ce. To saboda shi Basir din ba kala ɗaya ba ne, kalaluwa ne. Akwai wanda tsuro yake yi wa mutum, yana zamantowa kamar rauni ne sai ya zamanto yana cutar da shi. Akwai wanda dan Kano ma ba to yawa dan Kano ma dan Kano ma ana ce mai dan Kano malam Dawud Allah saka muku da alkhairi malam Dawud ya dan samu sunan shi da Hausa dan Kano ma kenan yawa akwai kuma irin wanda shi kuma addubara tashi ce zai dan zago mishi to wannan shi ba ana ce mai basu ne ya dame shi to yace na kasance ina da kai matsala ta basu fas'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dangane da yin sallah ya zan saboda ina cikin matsatsin da sallah a tsaye za ta mun wahala faqala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wa imran ibn husayn salli qa'iman yace da shi to malam imran kai sallah a tsaye idan dai za ka iya yin sallah ka taurare ka yi kokari ka yi ta a tsaye to ya fi lada a gare ka sama da ka yi ta a zaune fa in lam tastati idan kuma ba ka da iko akan yin sallar a tsaye saboda damuwar taka matsalar taka mai karfi ce to fa qa'idan to ka yi sallar a zaune ita ma a zaune da dukkan nau'o'inta guda biyu tsayuwa ita ma nau'i biyu gare ta akwai tsayuwa bistinadin wa biduni istinadin akwai tsayuwa tare da mutun ya jingina da kuma tsayuwa ba tare da mutun ya jingina da komai ba to haka shi ma wajen zama akwai zama biduni istinadin akwai kuma bistinadin ba tare da mutun ya jingina da komai ba sannan kuma akwai zama da mutun ya jingina da wani abu to idan ya zamanto baka da iko akan yin sallah a tsaye to kai ta a zaune fa in lam tastati fa ala janbin to idan ya zamanto ba za ka iya yin sallar a zaune ba saboda rashin lafiyar taka mai karfi ce abin ya burciko maka sosai to kai ta ala janbin akan haƙarƙari kai ta imma akan haƙarƙarin ka na dama imma akan haƙarƙarin ka na hagu imma kai reran akan gadan bayan ka kai sallah din saboda dama kaman yanda a karatunmu na akhbari mun tattauna akan abin da ya shafi halaye guda bakwai wanda ake bayar da sallah akai ko akwai wanda zai iya zano mana su na'am malam gardi malish ah to na'am so aka yi shi da su na'am malam rabiu ne aka yi shi da su to wala zai da ayi shi da shi ko shakka ba na'am a zauna nan Doctor Walazir yawwara to sallah tana da kai halaye guda bakwai lis salati sab'atu ahwal halaye guda bakwai suke tabbata ga sallah ku wanda tu'adda alaiha ake bayar da sallah din akan daya daga cikin waɗannan halayen guda bakwai din arba'atun minha ala alwujubi wa salasatun ala alistihbab guda uku na farko akan wajibci ne dole ne sai in mutum ba shi da iko akan hali na farko sannan zai yi intikali zuwa hali na biyu sai ba shi da iko akan yin hali na biyu sannan zai yi intikali zuwa hali na uku sai ba shi da iko akan yin hali na uku sannan zai yi intikali zuwa hali na hudu mun gane da kyau yawa a koma cikin akhdari a dan ƙara muraja'a la Allah tambaya za ta sake dawowa wani lokaci sai a yi ta dan mu samu wanda za su bada da amsa da yawa irin malam Zaidu tunda malam shugaba ma na san a shirye yake tunda ya lekwabe hula yawa malam shugaba ma a shirye yake kawai dai dan dai ba a mishi magana amma yana kukan zuci na'am وقال ايضا واتو عمران بن حسين يا فدا حلو ده يچه سالته صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل وهو قائد واتو انا حديث ني عمران بن حسين امام بخاري يا فتر ده شي ده الامام ابو داوود ده الامام احمد يچه نا تنبيه مايكي صلى الله عليه وسلم دنگنه ده صلر متمن ده باشي ده لافيا ييتا ازوني فقال مايكي صلى الله عليه وسلم يچه وعمران بن حسين من صلى قائما فهو افضل دكان متمن ده يي صلى اتسي yayi kokari yayi ta a tsaye marar lafiyan da yayi sallah a tsaye to hakan din shine yafi yafi samun lada da yawa saboda yayi ta a zaune sai dai in ya zaman to rashin lafiyar ta kai ba zai iya yiwa yayi ta a tsayen ba in kallafawa kan nashi ma zai ba zai iya bai yiwa yayi ta a tsaye to yanzu nan idan yayi ta a zaune Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada cikakke saboda la yukallifullahu nafsan illa wusaha sannan kuma kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa hadithin Abu Musa al-Ash'ari idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan wato idan bawon Allah musulmi ya kamu da rashin lafiya ko yayi bulaguro to za a ci gaba da rubuce mai kwatamkacin abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin da yana da lafiya a lokacin da kuma yana zaune a gari ومن صلى قاعدا معك عليه الصلاه والسلام yace wa Imran ibn Hussein dukkan wanda yayi sallah a zaune daga cikin wadanda ba su da lafiya wanda kuma za su iya kallafawa kansu su yi sallah a tsaye sai suka yi ta a zaune to falahu nisfu ajril qa'imi suna da kai rabin ladan wanda ya kallafawa kansa yi ta a tsaye daga cikin marar lafiya mun gane da kyau wannan yana magana a cikin jama'atu al-marda jama'a ta marasa lafiya baya magana akan me lafiya anan mutumin da ba shi da lafiya zai iya yin sallar a tsaye idan ya dan kallafawa kanshi to idan yayi ta yana da kai lada cikeki wanda ba shi da lafiya zai iya yin sallar a tsaye idan ya kallafawa kanshi to amma baya so ya wahaltar da kanshi saboda so yake yi ruko da rangwamen da aka mishi na shari'a sai yayi ta a zaune to yana da rabin ladan wanda yayi ta a tsaye mun gane ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد تو dukkan wanda yayi sallah din daga cikin marasa lafiya wanda yayi ta a kishin gide na'iman ba wai a barci ba kar mu yi tunanin cewa ko a muhulki din wanda yayi sallah a muhulki mun gane ba a muhulki ba ake dashi yawwa wa fi riwayatin shi yasa ma ya kawo wa fi riwayatin muqajjan dan ya kawo muka saboda al ahadithu tufassiru ba'daha ba'da wadansu hadisan su suke fassara wadansu to dukkan wanda yayi sallah a kishin gide muqajjan yayi ta a kishin gide yayi reran ne ko a bangaren shi na dama ne ko a bangaren shi na hagu ne falahu nisfu ajril qa'idi yana da kai rabin ladan wanda yayi ta a zaune wal muradu bihi al marid amma abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake nufi da wannan hukunci din ya shafi marar lafiya ne yana magana akan marar lafiya marar lafiya wanda yake da iko akan yayi sallah a zaune amma zai iya dan takurawa kanshi yayi ta a tsaye to idan yayi ta a zaunen yayi amma idan yayi ta a tsaye to hakan din yafi zai samu lada cikakke haka kuma in ya zamanto su biyu ne dukkanin su suna da rashin lafiya kowanne zai iya kallafawa kanshi yayi ta a tsaye sai daya kallafawa kanshi daya kuma yayi ta a zaune to wanda yayi ta a tsaye yana da cikakken lada wanda ya a zaune yana da kai rabin ladan wanda yayi ta a tsaye mun gane da kyau faqad qala anas wan hadithin shi ma bukhari da abu daud da ahmad suka fitar da shi yana cikin sahih bukhari wato cikin juz'i na farko kenan wadanda suke haddan sahihaini juz'i na farko za su samu wannan hadithin a cikin kitabus salati والمراد به المريض فقد قال انس رضي الله عنه حقيقه انس بن مالك الله تعالى يا قاري يدا دشي يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكي صلى الله عليه واله وسلم يا فتو وترانا على ناس wajen waɗansu mutane marar lafiya. Wahum yusalluna qu'udan min maradin, suna salla a zaune alhali suna salla a zaune saboda rashin lafiyar da suke fama da ita. Yazo wajen irin dai kamar ka tafi likita, katar da jama'a ta mutane ga suna a zaune suna salla a zaune. To wata rana ma yake sallallahu alaihi wasallama shi ma ya fito ya je layin marasa lafiya sai ya tarar da su suna salla a zaune. Faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da su, inna salata alƙa'idi, haƙiƙa sallar marar lafiya a zaune, alal nisfi min salati alƙa'imi, tana rabin sallar wanda ya yi ta daga tsaye a cikinku. Marar lafiya wanda ya yi tashi a tsaye da marar lafiyar da ya yi tashi a zaune, to shi wanda ya yi a zaune zai samu rabin ladan wanda ya tashi a tsaye. Wannan shi ma ya shafi marar lafiya kaɗai, banda waɗanda suke wato lafiyayyu. Su lafiyayyu dama wajibinsu ne su yi sallah ta farilla a tsaye. Mun gane da kyau, wajibinsu ne su yi sallah ta farilla a tsaye, ba wai za a ba su damar su yi sallah a zaune ba ne. Ta farilla ba a yin magana a kan su yi ta a zaune. Nafila ita ce suke da damar su yi ta a zaune, kamar yadda za mu tarra a gaba insha Allahu ta'ala a karatunmu na gaba in Allah ya yarda. To amma waɗanda suke marasa lafiya ne su waɗannan, kuma rashin lafiyar da ya shuku alaihim al-qiyam, tsayuwa zai tsananta a gare su, za su ɗan ci wahala wajen aka ce su yi tatse, da kuma dattijawa wanda shekaru sun kai ƙafafuwansu ba sa iya ɗaukansu. Wani lokacin za a ga dattijo ɗan shekara 80 da wani abu iya ce zai yi sallah a bayan matashi ɗan shekara 20 da wani abu mai jin ƙwarin talawa, za a ga cewa yana ta gara shi. Da dalilin wannan ma dattijo ya fasa zuwa masallaci, saboda gashi kai ƙafafuwanka a yanzu suke ƴan bana 7, shi kuma nashi sun kai rana faɗawa, suna dabu da rana za ta faɗa ne. To amma kai naka kuma rana ce kai tsaka, sai kai tunanin cewa to yanda kake ji din nan ƙarfin jikinka haka kowa yake ji. Lokacin za ga in mutum ya feso tilawa a cikin sallah, gani yake kowa irin shi ne a baya, kan masu atishawa, kan masu zama, kan masu huta, suna tsoki sai dai da yawa sai haƙuri. To dattijawa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga wa Usman ibn Abil As, ce da shi, umma qaumaka waqtadi bi aqwafihim, kai wa mutanen kalimanci amma kai koyi da mafi rauninsu, saboda a lokacin nan shi yaro ne, amma ka kallaci wa ya fi kowa rauni kai irin sallar da zai iya jure mata. Amma kai kalka yi tunanin cewa za ka iya karanta izu ɗaya izu biyu baka cutu ba, akwai shekarun da in ka kai kai ko izu guda ba za ka iya karantawa ba, izu ɗaya ba za ka iya yin shi ba. Mun gane da kyau, wa ada sallallahu alaihi wa sallama maridan, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya tafi gaishe da wani marar lafiya, fara'ahu yusalli ala wisadatin, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ga wannan marar lafiyar yana yin sallah yana zaune yana ɗora goshin shi a saman wani fulo, ya ajiye wani fulo a gaban shi a zaune ne yake. To in zai yi sujada sai ya ɗora goshin shi akan wannan fulo ɗin, saboda ba zai iya ɗora goshin shi a ƙasa ba. To amma sai ya ɗan kawo fulo ya ajiye mai ɗan tudu yanda zai ɗan danno mishi ƙasan, sai ya zama shi kuma yana ɗora goshin shi akan fulo. To ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya ga ya yi haka nan, fa akhadha farama biha, sai ya ɗauki wannan fulo ɗin ya yi wurgi da shi, ce to mai amfanin wannan fulo ɗin, yana yin sallah ce ta yin shiya, sai ya ɗauke shi ya yi wurgi da shi. Fa akhadha udan, to da ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wurgi da wannan fulo, tunanin shi to ba a yin sujada ne akan fulo dan sunan shi fulo. Fa akhadha udan, sai ya ɗauko wani katako, mun gane da kyau, sai ya ɗauko wani katako ya ajiye a gaban shi mai ɗan tudu, wanda shi kuma zai ɗora goshin shi, yusalli alaihi, saboda ya dinga ɗora goshin shi akai. Fa akhadahu farbabi, shi ma dai manzo Allah ya ɗauke shi ya wurgi da shi, waɗannan guda biyun dukkanin su ya ɗauke su ya wurgi da su. Wa qala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi, salli ala al-ardi in istata'ta, za mu ga cewa ya ce mana salli ko yawwa salli ne saboda wannan kuskure ne na bugu salli alal ardi kayi salla akan ƙasa ka dora goshinka akan ƙasa inistata'ata idan zaka iya in zaka iya dora goshinka akan ƙasa to ka dora goshinka akan ƙasa wa illa to idan kuma ba zaka iya dora goshinka akan ƙasa ba to ba a kallafa maka ba ka dako wani abu mai tudu ka ajje a gaban goshinka a gaban ka lokacin da zaka yi sujada ka dora kanka akan wannan abu fa auni ima'an to sai ka yi nuni nuni waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika sai ka sanya sujadarka ta zamanto ƙasa da ruku'unka wato mutumin da baya da lafiya in zai yi sallah a zaune ba a ce ba ya kawo matashin kai ko kuma ya dako ƙasa ya dora a hannun shi in yayi ruku'i haka in yayi sujada yayi haka ba a ce ba yayi haka da iya kawai abin da zai shine ima'i dai sujada ta zama ita ce ƙasa da ruku'u kamar yadda ajiya mu kwatanta in ya gama karatu bayan ya gama karatun Fatiha Allahu akbar ya tafi ruku'u mun gane da kyau to in ya haka wannan ruku'u ko to in ya gama azkaru ya dago sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi barakan alayka wa yuhibbu rabbuna wa yarda to zai tafi sujada zai ce Allahu akbar mun gane to haka zai sai ya zamanto sunkuyawa ta ruku'u bata kai kasan sunkuyawa ta sujada ba to wannan haka zai amma ba wanda ya kallafa mai ya dako fulo ya aje saboda in yi hakan din zai iya dora kanshi akan fulo din ko ya dako wata kujera ya aje saboda in yi hakan din zai iya dora kanshi akan kujera din iya wannan shine abin da zai za mu tarra kuma insha Allah sallar nafila a zaune da dare wanda ita kuma wannan za a dora goshi ce akan ƙasa saboda ba wai tarshen lafiya bace wannan ta jin daɗi ce za a yi ta abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.